DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata kan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 21 ga watan Disamba shekarar 2018. Zahra Amin Faye ce tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labaran.
Sakataren tsaron Amurka James Mattis zai yi murabus a watan Fabrairu a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican ta amince da wani kasafin kuɗi da ta yi da ta tanaji kudin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Gwamnatin Afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da rahotanni da ke cewa Amurka na shirin janye sojojinta daga kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, muna dauke da rahoto daga Najeriya dangane da wani taro da kungiyar manyan editocin kafofin yada labarai suka gudanar.
Taron na kungiyar manyan editocin kafofin yada labarai a Najeriya kan yi dubi ne ga abubuwan da ke faruwa da ke shafar aikin jarida.
A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa wata kungiya mai fafutukar inganta rayuwar mutanen da suka samu tabin hankali ta bayyana shirinta na tallafa musu.
Inda addakwai wani bawan Allah wanda yake da tawal hankali ko tabbayo Allah wanda yake bisa rariya bai yadda wata kariya mu bashi a riga ce umbargo ne.
Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotannin da muke dauke da su. Shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo zai biyo baya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro. Sakataren tsaron Amurka James Mattis zai yi murabus a watan Fabrairu a cewar shugaban Amurka Donald Trump da yammacin jiya Alhamis. Wannan labarin na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya ce sojojin Amurka za su bar Syria, matakin da hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ke adawa da shi. A yayin da shugaba Trump ke cewa ritaya ne Mattis zai yi, ita kuwa Pentagon cewa take yi aje aiki zai yi. Sakatariyar lada labaran fadar White House Sarah Sanders ta gaya ma manema labarai da daren jiya Alhamis cewa akwai kyakkyawar hulɗa tsakanin Trump da Mattis, duk kuwa da bambancin ra'ayi da suke da shi kan manufofin harkokin waje da kuma sauran batutuwa. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican ta kada kuri'ar amincewa ta wucin gadi kan wani kasafin kuɗi wanda ya tanaji dala biliyan 5 na gina katangar da shugaba Trump ke sanyi. Majalisar wakilan ta kada kuri'ar amincewa da 217 aka san 185 ne da daren jiya Alhamis da zummar kauce ma yiwuwar tsayi da ayyukan gwamnati da karfe 12 na daren yau Juma'a. Yanzu za a tura kudirin kasafin kuɗin zuwa majalisar dattawa, inda ga dukkan alamu ba zai samu amincewa ba. Trump ya buƙaci kuɗin ne don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Yana mai gaya ma 'yan Republican da ke majalisar wakilan tun jiya Alhamis cewa ba zai sa hannu kan duk wani kasafin kuɗi da majalisar ta gabatar wanda bai tanaji kuɗin gina katangar ba. Gwamnatin Afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da rahoton da ke cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta a kasar. Gwamnatin ta Afghanistan na cewa jami'an tsaron Afghanistan na iya kare kasar ba tare da taimakon kowa ba. A cewar wasu jami'an gwamnatin Amurka a Washington, shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar janye kusan rabin sojoji waɗanda yawansu a Afghanistan ya kai kimanin 14,000. Sojojin Amurka na cikin rukunin sojojin NATO 20,000 waɗanda ba su shiga yaƙi, waɗanda asalin aikinsu shine koyar da dabarun yaƙi da kuma bayar da shawara ga sojojin Afghanistan akan yaƙinsu da 'yan ta'addan Taliban masu alaƙa da ISIS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake bude tashar jirgin saman Birtaniya na biyu a yawan hada-hada a yau din nan Juma'a. An rufe tashar ta Gatwick ranar Laraba bayan hango wani jirgi mara matuki da aka yi da ya sa jami'ai suka soke tashin jiragen sama, al'amarin da ya shafi tafiye-tafiyen dubban masu niyyar zuwa hutu. Shugaban tashar jirgin saman ta Gatwick, Chris Woodruff, ya ba ma matafiya shawarar su bincika daga kamfanonin jiragen sama da suke shirin yankar tikitinsu don su san jiragen da aka soke tafiyarsu da kuma waɗanda ba a soke tafiyarsu ba kafin su kama hanyar zuwa tashar jirgin saman. Babban jami'in 'yan sandan Sussex, Steve Barry, ya ce ba a taɓa hango jirage mara matuki a wajen tashar jirgin sama ta Gatwick ba, to amma 'yan sanda na da hanyoyi daban-daban na bullo ma lamarin. Fafaroma Francis ya yi kira ga shugabannin coci da suka ci zarafin yara ta hanyar lalata da su gabatar da kansu don a ɗau matakin ladabtarwa kansu. A cikin jawabinsa na shekara-shekara da ya yi wa cocin Katolika a yau Juma'a, Fafaroma Francis ya ce, ga waɗanda suka ci zarafin yara, zan gaya muku cewa ku tuba, ku miƙa kanku ga hukuncin bil'adama kuma ku shirya ga hukuncin Ubangiji. Cocin Katolikan ta sha fama da wannan abin kunyar da ya shafi yin lalata da ƙananan yara waɗanda ta yi ƙoƙarin yin rufa-rufa a kansu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Kungiyar manyan editocin kafofin yada labarai ta Najeriya ta yi wani taro inda take fadakar da 'yan jarida da kuma kafofin yada labarai game da ka'idojin gudanar da aikin jarida game da haƙƙoƙin da ya rataye wuyansu na ganin cewa sun ba da dama wa 'yan ƙasa damar faɗin albarkacin bakinsu, musamman ganin cewa an fara hada-hadar zaben Najeriya. Abdulwahab Muhammad ya aika mana da rahoton.
Taron na ƙungiyar manyan editocin kafofin yada labarai a Najeriya kan yi dubi ne ga abubuwan da suke faruwa da ke shafar aikin jarida domin yin gyara da kuma ba da shawarwari wa 'yan jarida da kuma hukumomi dangane da ƙa'idojin gudanar da aikin jarida. Hajiya Sanita ita ce mataimakiyar shugaban ƙungiyar editocin kafofin yada labarai a Najeriya. Ta yi ƙarin haske kan batun.
Kowane ma'aikaci gidan jaridu sun san akwai ka'idodi da ya kamata a bi. Sa'annan kuma ainihin wuraren da suke aiki su ma akwai ka'idojin da suka aje na tabbatar da cewa duk rahoton da ka bada ba ma akan zaɓe ɗaya ba, ko menene ne za ka bada rahoto a kai, dole sai ka bi waɗannan ka'idojin ka tabbatar na ɗaya gaskiya ne, na ɗaya an diba an gani an yi bincike sosai an tabbatar duk waɗannan abubuwan, sai an tabbatar an diba an duba an gyara kuma an ga gaskiyar batun kafin ka zo ka bayyana waɗannan irin rahotanni. Irin waɗannan abubuwan mu muna ba da shawarwari ga ma'aikatan da kuma gidajen da suke ba aiki a tabbatar komai ya tafi daidai.
Ana kuka da kaman gidajen kafin yaɗa labarai na gwamnati sukan hana kaman abokan hamayyarsu. Ya kake me zaki ce a dangane da wannan?
Inda ake da waɗannan irin mishkiloli ma'aikatan su ma su rubutu. Ba za mu iya magana akan abin da ba mu da gaskiyar batu ba. Ba za mu ce mun ji an ce ba. Dole duk abin da za mu tsaya mu ɗauki mataki a kai sai abin da an ka rubuto akwai ƙwararren evidence in ji Bature da za a ce ga abin da ga shaidan da an ka samu akan abu irin waɗannan mishkilolin da ake samu.
Shugaban ƙungiyar 'yan jarida na ƙasa a jihar Bauchi, Malam Ibrahim Malam Goje, ya shaida mini yadda batun aikin jarida ke gudana a jihar Bauchi.
Kafofin yada labarai musamman mallakar jihohi ko mutum ya ci ko ya so akwai yawa daga cikin jihohin da gwamnonin su suke amfani da irin waɗannan kafofi wajen hana wa jam'iyyu da kuma sauran 'yan adawa bakin magana ta waɗannan kafofi. So ƙungiyar 'yan jarida musamman mu a nan jihar Bauchi a lokacin da muka kai ziyara shi mai girma gwamnan jihar Bauchi mun nemi ya ba da dama ga waɗannan kafofi su cika musu mara su yi aikin su yadda ya kamata. A nan kuma shi gwamna ya yi alkawarin cewa ya kalubalanci duk shugabanni na kafofin yaɗa labaran jihar Bauchi idan akwai lokacin da gwamnati ta taɓa ba su wani umarni cewa kar a sa bayani ko kuma hira da wani ɗan adawa su fito su faɗa. To amma yayin da suke aikin sai su kiyaye da ƙa'idojin aikin jarida, ba daidai ba ne ka saki muryar mutum ya fito yana cin zarafin wani ko yana sukar wani ko yana kama sunan wani. Ina iya sa mu yi siyasa ba da gaba ba, mu yi siyasa da hujja ba tare da ambaton suna ko cin zarafin wani ba.
Gwamnan Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar, wanda shi ma ya halarci taron, ya buƙace su da su ba da rahoton gaskiya game da abubuwan da suka gani na zahiri a jihar.
Hakikanin gaskiya abin da na nema abu ne mai sauki, a ba da labarin jihar Bauchi na zahiri, saboda a kau da ƙarerai da ƙazafi da waɗansu mutane suka yi game da jihar Bauchi. To alhamdulillah mutanen nan sun zaga sun gane wa idansu. Ba wai hira ba ne ba a ɗaki muka rufe su muka nuna musu sinima kuma muka yi musu bayani ba, da idansu suka tafi suka je suka gani. A dalilin haka yana roƙe su a faɗi labarin jihar Bauchi na zahiri.
Abdulwahab Muhammad Bala, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. A ƙarshen wani gangamin tattara rigunan sanyi da barguna daga al'ummar jamhuriyar Nijar suka yi, ƙungiyar AMAM mai fafutukar inganta rayuwar mutane da suka samu taɓuwar hankali ta bayyana shirin fara raba wannan tallafi daga gobe Asabar domin waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan larura da nufin kare su daga yanayin sanyi da ake ciki a halin yanzu. Kamar yadda shugaban wannan kungiya Sunusi Muhammad ke gaya wa wakilin muryar Amurka Sulaimin Barma da ke Yamai.
Kwana goma muna tattara riguna da barguna, alhamdulillahi jama'a maza da mata ko ina a cikin ƙasa sun kawo taimako. In Allah ya yarda tsari na gaba shi ne a bi cikin babban birane duk inda addakwai wani bawan Allah wanda yake da taɓuwar hankali ko tabbai Allah wanda yake bisa rariya bai yadda wata kariya mu bashi in riga ce in bargo ne.
Mun lura cewa masu taɓuwar hankali suna cikin wani mawuyacin hali ne na rashin samun kulawar da ta dace daga al'umma.
Yau a ce akwai mutumin da yake kwana cikin jibji ko cikin kwata muka gani bai dace ba domin kawai sun samu taɓuwar hankali, ɗan uwansa sun bar su, gwamnati ta bar su, kowa ya bar su. Na farko za mu bi dukkan jihohi na ƙasarmu shiya-shiya mu yi ƙidaya mu ga mutane wanda suke da matsalar taɓo hankali wanda suke bisa rariya wanda kowa ya bar su. Bayan wannan za mu kawo musu tallafi game da tsafta, abin da ya shahi jikinsu, abin da ya shahi tuha. Za mu kawo musu taimako game da abinci da ruwan sha. Za mu kawo musu tallafi game da security su tsaro, saboda yau ana masa barazana da yawa mutane wanda suke amfani da wasu ɓangaren jikin mutane. Akwai hatsari na mota, akwai 'yan ta'adda, akwai ɓarayi 'yan hashi wanda suke kai musu hari. Duka za mu ɗauki matakai domin mu kare su. Game da duk abin da ya shahi yanayi, in sanyi ne, in zafi ne, in ruwa ne, in iska ne.
Menene gudunmuwar hukumomi wajen tafiyar da wannan tsari?
Wannan aikin da muke nan saboda kare su game da sanyi, a ba su tuha, a ba su abin rufa, mun yi shi ne da halin da Ubangiji Allah ya bamu da taimakon da jama'a ta kawo. Hukuma ba ta kawo wani taimako, amma za mu sa mushinan likita wanda suke da ƙwarewa bisa kan wannan aikin da masu 'yan kwana-kwana, saboda su ma suna ɗaukar ɗawainiyar jama'a zuwa gaba. Tsarinmu da muka yi na 2019 za mu nemi hukuma ta taimaka mana. Kowa ya san a ƙasar nan hukuma ta ɗauki doka ta kare al'umma, kuma akwai tsarin siyasa na ƙasa game da kiwon lahiya. Muna gani masu taɓuwar hankali ya kamata a ɗauke su kamar matsayin yara suna da buƙatar taimako fiye da kowa.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To a gaida Sulemu Mini Barma, bari mu ƙara leƙawa ƙasar Najeriya. Yanzu haka a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya ana cacar baki tsakanin jam'iyyun adawa da kuma gwamnatin APC game da matsalar taɓarɓarewar tsaro da kuma yadda ake kashe kuɗaɗen jihar. Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da rahoton.
Wannan cacar bakadde na ko zuwa ne yayin da maka da gangan zaben shekarar 2019 inda jam'iyyun adawa ke sukan salon gwamnatin APC ta fuskacin harkokin tsaro. Da yadda aka kashe kudaden da gwamnoni suka karɓo da gwamnatin tarayya da sunan ɗauki wato bail out domin biyan basukan ma'aikata a wajen wani taron ƙaddamar da ƙudurorin jam'iyyar SDP ɗan takarar jam'iyyar a jihar Adama Emmanuel Bello wanda tsohon ɗan majalisar wakilai ne ya ko zargi gwamnatin APC da shakulatin ɓangaro batun da koyar ta shine ma ya ja ta barbarewa haka tsaro da kuma rashin ci gaba a jihar.
Ba abin da suka yi sai ado da fadiya. Amma kudin jama'a ba mu gan shi ba a ƙasa. Mu ba kwalliya muke so ba, mu mun zo ne mu yi mutane aiki bisa dalilin layi na adalci. Kuma menene aka yi da kudin nan? Kuma an yi gaskiya ko ba a yi ba, an yi adalci ko ba a yi ba, duk al'umman ƙasa za su sani. Shi na ƙarshe kuma shi ne za mu ƙoƙari mutane kaman gajiyayyu, kaman tsoffi, kaman yara da mata wanda suke son su samu wani abu na taimako daga wajen gwamnati su samu musamman mutanen da suke gajiyayyu.
To ko yalla bai idan kuka zo ku me za ku yi tunda kun ce wasu sun kasa?
Tsaron lafiya da kuma rayuka na mutane, tsaron kayayyakin mutane da rayukansu. Wannan ba za mu yi wasa da shi ba. Za mu ɗauki matakan gaskiya fi sabilillahi yanda za a yi taimaka ma duka al'umman ƙasarmu don su zanna lafiya da mutane da suke kidnapping ɗinnan da ya fito kwanan nan da kuma sace-sace da ake yana fasa ma mutane gidajensu za mu hana.
To sai dai kuma ita ma fa jami'ar APC a jihar ba ta yi gumda bakinta ba, inda sakataren tsare-tsare na jami'ar Ahmad Lawal ya koyi fatalir zargin da jami'ar SDP ke yi da cewa farfaganda ce kawai ta 'yan siyasa.
Farfaganda ne kawai na siyasa. Na farko dai kowa ya sani a wannan lokacin na karɓar mulki a wannan jiha irin bashin da aka bar wa wannan gwamnati na jihar Adama da muka karɓar mulki. Kuma kusan mun karɓar mulki a wannan jiha salari ma na watan biyar ba a ma biya ba. Sannan mun zo mun gaji bashi na local government da health workers da kuma primary school teacher na wajen wata tara ko wata bakwai. To amma alhamdulillah duk da rashin kuɗi da muka zo muka samu a sassan gwamnati bai hana mu aiki ba, kuma bai hana mu ci gaba da biyan salary na ma'aikatan state ba, kuma bai hana mu rage bashi da ma'aikatan local government suke bi da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma primary school teachers ba. Amma abin mamaki shine wayannan masu magana ba su ne kullum suke cewa gwamnatin mu ta gagara biyan kananan hukumomi bashi shukan da suke bin gwamnati da kuma malamin primary school. Alhamdulillah an samu wannan kudaden kuma an biya. Ko magana da yake bi na cewa bail out, ai bail out da fitar government ta ba da yanda za a biya kudaden, ba wai an ce kudin gaba daɗi ba a biya ma'aikatan gwamnati kare bane, a'a.
Da ma yako ana zargin gwamnatin ku ta APC Adama da kasa tabuka komai ta fuskacin haka kiwon lafiya da ma ilimi.
Ko batun maganin kiwon lafiya kowa ya sani jihar Adamawa mun upgrading asibitocin da muke da shi a wannan jiha, musamman in ka duba asibitin Ganye mun upgrading nata asibitin Jada, mai upgrade na ta asibitin Numan da aka bata ta lalace wajen shekaru da shekara. Mai girma gwamna ya bayar ai upgrade na ta, ana kawo kayayyaki na asibiti kuma ana gyara asibitocin. Duk wayannan manyan an mai da su manyan asibiti wanda an kawo kayayyaki na zamani saboda a tabbatar cewa an samu mutane ingantaccen lafiya.
Yanzu haka dai jami'u da kuma 'yan takara tuni ma suka fansama jamin sama kamfen na neman ƙuri'u ciki da 'yan takarar gwamna mata shida da hakan ke nuni da ci gaban demokuraɗiyya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, masu sauraro kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:19 na safe, ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A cikin shirin na wannan mako, za ku ji halin da ake ciki dangane da ko za a rufe mafi akasarin ma'aikatan gwamnatin Amurka a yau Juma'a ko kuma akasin haka. A ci gaba da kikikakan da ake yi tsakanin shugaba Trump da 'yan majalisa kan kudaden gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Sannan a farkon makon nan ne wani alkali a wata kotu da ke nan Washington DC ya dage yanke hukunci ga tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro a Amurka, wato Michael Flynn. Amma hakan bai hana shi gaggasawa Flynn ɗin bakaƙen maganganu ba kan laifukan da aka same shi da su. Baya ga haka, za ku ji irin halin da ake ciki dangane da murabus ɗin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yi. Sunana Mahmud Lalo. Da farko, Majalisar Wakilan Amurka wacce 'yan Republican ke da rinjaye ta amince da kudurin kasafin kuɗi na wucin gadi waɗanda za a amfani da su wajen tafiyar da harkokin gwamnati, wanda kuma ke kunshe da kuɗi dala biliyan 5 da shugaba Trump ya nema a bashi ya gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A jiya Alhamis, 'yan majalisar ta wakilai ta amince da kasafin kuɗin da ƙuri'u 217 yayin da 'yan majalisu 185 suka nuna adawarsu. Wannan dai wani yunkuri ne da 'yan majalisun suka yi domin a kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati da shugaba Trump ya sha alwashin zai yi, muddin ba a saka kudaden gina katanga a cikin kasafin kuɗin ba.
Our nation has spent trillions of dollars and sacrificed thousands of brave lives.
Zamu ta kashe trillion daloli, sannan ta sadaukar da dubban rayukan matasanta waɗanda suke kare kan iyakokin wasu ƙasashe. Ina mai kira ga majalisar dokokinmu da ta kare kan iyakokinmu ta hanyar kashe ɗan ƙanƙanin kaso daga cikin waɗannan kuɗaɗe. Abu muhimmi da zai iya kare kan iyakokinmu shine a dasa shinge, domin katanga ce kadai za ta iya yin tasiri.
Physical barrier walls work.
Yanzu dai za a mika kudurin kasafin kuɗin ga majalisar dattawa, inda wasu ke tunanin da wuya su amince da shi, wanda kuma hakan ke nufin za a rufe ma'aikatan gwamnatin kenan idan har Trump bai cimma matsaya da 'yan majalisun ba. Shi dai Trump ya ce zai kasance mai alfahari da kansa idan har aka rufe ma'aikatan na gwamnati sanadiyar rashin samun kudaden gina katangar da ya nema. To wannan kenan. A wani lamari da ya zo wa mutane da dama a matsayin bazata, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ajiye aikinsa, inda ya ce ra'ayinsa kan yadda ya kamata a riƙa tafiyar da al'amura baya zuwa daidai da na shugaba Trump. Mattis ya bayyana aniyarsa ta soka daga wannan mukami a wata wasiƙa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya bayyana cewa dakarun Amurka za su janye daga Siriya, matakin da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba ta yi na'am da shi ba. Sai dai ita fadar gwamnatin Amurka ta White House ta bayyana matakin da Mattis ne a matsayin cewa zai yi ritaya. Tana mai cewa shugaba Trump da Mattis ɗin suna da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu, kamar yadda sakatare yaɗa labarai Sarah Huckabee Sanders ta faɗa.
He and the president have a good relationship, but
she da shugaba Trump suna da kyakkyawar dangantaka, amma wasu lokuta sukan samu sabanin ra'ayi. Shugaba Trump mutum ne mai sauraron shawarwarin manyan jami'an tsaron ƙasar nan, amma kuma a ƙarshe shike da damar ya yanke hukunci.
To a watan Fabrairu shekara mai zuwa ne Mattis zai bar mukamin nasa. A wani labari na daban har ila yau, ga tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro a Amurka, wato Michael Flynn, jinkirta yanke hukuncin da kotu ya kamata ta yi masa bayan da aka same shi da laifin yawa masu bincike ƙarya a lokacin da aka tambaye shi ko ya yi wata hulɗa da tsohon jakadin Rasha, wani jinkiri ne da shi kansa bai zata ba. Alkali Emmett Sullivan ya yanke shawarar dage hukuncin ne domin a kara baiwa Flynn, wanda tsohon janar ɗan soji ne da ya ritaya, damar kara ba da haɗin kai ga kwamitin da ke bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta kan zargin shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Sai dai kafin ya fasa yanke hukuncin, alkali Sullivan ya faɗa wa Flynn cewa ba zai iya ɓoye irin ƙyamatar da yake mai ba, saboda laifin da ya aikata a cewar alkalin tamkar ya sayar da ƙasarsa ne. A dai shekarar da ta gabata ne Flynn ya amsa cewa lallai ya yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ƙarya kan hudarsa da tsohon jakadar Rasha a Amurka a lokacin ana shirye-shiryen mika mulki. Su dai masu shigar da ƙara sun nemi da a yi wa Flynn sassauci idan an zo yanke mai hukuncin, suna masu neman da kada a yanke mai hukuncin zaman gidan yari, saboda a cewarsu ya ba su haɗin kai a binciken da suke yi. A lokacin taron manema labarai da ake yi a fadar gwamnatin Amurka ta White House, an tambayi sakatar yaɗa labarai a fadar ta White House Sarah Huckabee Sanders kan ya take kallon ɗage hukuncin na Flynn.
Wannan jinkirin wani abu ne da ya shafi General Flynn da kotu. Wannan abu ne da su kaɗai za su iya zantar da hukunci kan lokacin da ya dace a yanke hukuncin. Amma duk da haka, muna yi wa General Flynn fatan alheri. Za mu ci gaba da yin abin da muka saba yi a nan a kullum.
And we'll continue to focus on doing what we do here every single day.
A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa, shi ma shugaban na Amurka ya yi wa Flynn fatan alheri, sannan ya sake nanata matsayinsa ta cewa babu wata alaka tsakanin kwamitin yakin neman zabansa da Rasha, wanda shi ne batun da kwamitin na Mala ke bincike a kai. To amma tambayar da wasu ke yi ita ce, menene dalilin dage yanke hukuncin na Flynn? Masu fashin baki a fannin siyasa Amurka irin su Chris Edelson na da ra'ayin cewa dage yanke hukuncin na Flynn wata alama ce da ke nuna cewa akwai abubuwa da dama da tsohon janar din ya sani da bai faɗa ba.
I think it's pretty clear Michael Flynn did have a story to tell and does have a story to tell.
Jikina ya bani cewa Michael Flynn na da sauran abubuwan da zai faɗa, duk da cewa ya faɗi wasu abubuwan da ya sani a baya a gaban kwamitin na musamman a zama kusan 19 da aka yi. Saboda haka, ina ta ganin cewa ta yiwu akwai abubuwa da dama da za su fito waɗanda suka shafi hana doka ta yi aikinta, kuma ta iya yiwuwa ma a samu alaka tsakanin Russia da kwamitin yakin neman zaben Trump. To wannan bayyana da Flynn ya yi a gaban kotu a farkon makon nan na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da aka yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku ga tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za a madadin Daula Salim da Jim Malone da ya haɗa ainihin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla ga labarai amma a takaici.
Sakataren tsaron Amurka James Mattis zai yi murabus a watan Fabrairu a cewar shugaban Amurka Donald Trump da yammacin jiya Alhamis. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican ta kada kuri'ar amincewa ta wucin gadi kan wani kasafin kuɗi wanda ya tanaji dala biliyan 5 na gina katangar da shugaba Donald Trump ke so ya yi tsakanin Amurka da Mexico. Gwamnatin Afghanistan na ƙoƙarin nuna rashin damuwa game da rahoton da ke cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta a ƙasar. Gwamnatin ta Afghanistan na cewa jami'an tsaron Afghanistan na iya kare ƙasar ba tare da taimakon kowa ba. An sake buɗe tashar jirgin saman Birtaniya na biyu a yawan hada-hada a yau ɗin nan Juma'a. An rufe tashar ta Gatwick ranar Laraba bayan hango wani jirgi mara matuki da aka yi da ya sa jami'ai suka soke tashin jiragen sama, al'amarin da ya shafi tafiye-tafiyen dubban masu niyyar zuwa hutu. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugabannin coci da suka ci zarafin yara ta hanyar lalata da su gabatar da kansu don a ɗau matakin ladabtarwa a kansu. A cikin jawabinsa na shekara-shekara da ya yi wa cocin Katolika a yau Juma'a, Papa Roma Francis ya ce, ga waɗanda suka ci zarafin yara, zan gaya muku cewa ku tuba, ku mika kanku ga hukuncin bil'adama, kuma ku shirya ga hukuncin Ubangiji.
To madalla, kafin mu yi sallama, al'ummar Lisawan tana taya ango Ali Abdu da amaryarsa Hafsatu Gumar Asalik murna auren su a yau. Allah ya bada zaman lafiya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni, da injiniyanmu na yau Dan Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.